Rabi'ul Awwal hijiran manzo Alayhi Salatu Wassalam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace da 27 ga watan 10 miladiya 2021. Muna babul hamzatayn min kalimatin ko zamu tashi wa taha wa fil arafi washu'ara biha a amantum lil kulli thalithan nibdila. Kun ga muna da wannan kalman haka take asalinta a amintum ko alhamza nawa uku to yace mana wataha a cikin suratu taha wa fil arafi da kuma suratul arafu washu'ara da kuma suratu shu'ara biha a amantum akwai kalman a amantum kuma duk kinsan Musa da Fir'auna ne ko to sai yake cewa lil kulli thalitha nibdila duk kare annan gabaki daya sun yi ittifakin ibdalin alhamza ta uku kaida ce idza sakana alhamzu wa fataha ma qablaha tubdalu harfa maddin misali yanzu wannan alhamza ita ce ta tambaya to sai ga alhamza guda biyu to yanzu wannan duk an goge ta a wajen su ta zamo harfi mad yanzu mun fahimci wannan ko mun gama da ta uku dan rigimar da za a yi yanzu da ta biyu ce ko ta farko lil kulli thalitha nibdila duk gabaki ɗayan su kowanne ya shafe to sai mu ji ya za su yi da ta farko da ta biyu mun gane ko to sai yake cewa wa haqqaqa thanin suhbatun malan suhba mal Ibrahim wai malan suhban nan da Allah suhba malan yahaya menene malan suhba eh ma ada asiman ko ma ada asim alkufiyun ma ada kace ma ada asiman ko asim tunda ka kawo ma asiman ko yanzu ba gama to yace wa haqqaqa thanin suhbatun suhuba malan hamza da kisa'i da shuba sun yi tahqiqin ta biyu shikenan ya za su karanta ya za su karanta sai mu ce haka a mantum a mantum a wajen suwa hamza da kisa'i da shuba to tunda yace wa haqqaqa thanin suhbatum to wanda ba suhba ba me suka yi ta biyu sahaluha kulluhum mun bai mutu wannan kenan wajen wanda ba hamza ba ba kisa'i ba ba shuba ba za su ce a mantum mun fahimci wannan to shikenan sai mu ci gaba sai yake cewa wani qumbulin bi isqatihi alula bi taha tuqbila shi malan qumbul ya karanta bi isqatihi alula bi taha ya jefar da ta biyu a taha a ula kai ya jefa da ta farko to shikenan yanzu ya zamu karanta a wajen malam kumbul ya jefa da ta farko amantu kawai zamu karanta wanda yanzu kun ga mun fahimci shu'ba da hamza da kisa'i a amantum jumhur a amantum kumbul amantum amma shi a taha kadai kenan inda ba taha ba fa sauran biyun da shu'ara da wannan da araf yayi karanta ka qira'at al-jumhur a amantum a tunda kun ga bai daga cikin wanda suka yi taqiqin ta biyu kenan yanzu mun fahimci cewa shi shu'ba ya saba ma jumhur a cikin suratu taha a kumbul afwan kumbul ya karanta amantum to sai ce wa fi kulliha hafsun wannan atafi ne akan me akan wajahin shu'ba na taha ya kumbul ya karanta a taha amantum to shi hafsu a dukkan ukun zai ce amantum bihi amantum lahu mun gane ko ana tare da mu insha Allah malam mansur ana tare da mu ato ina ji malam mansur din da ake yazo na karatu makaranta allo ka san idan aka tambayi in aramba ya tambaya sai dai a ce aramba da tambayin da aka yi a ce aramba Allah da ya kiwa da wazir wani wata tarifa wani kasan yan umu gada ba sa faɗin garinsu zai aramba ya ce ya zo ba ga yasa aka ce ba nan daga ina aramba ya daga yamma ita ina gari kaza ce yamma da shi ita to gari kaza bai ce yamma da shi daga ne an fata sai ce kai ina ga fadin rana sai ce aramba ya ne ki fada ba to wa fi kulli habsun sai yace wa abdala qumbulun fi la'araf min hal wawa wal mulki musila wa abdala qumbulun shi dai wannan malam kumbul din nan wai shi sunan wannan malam kumbul din ne muhammad sunan sa muhammad rawa ahmad al-bazzi lahu wa muhammadun ala sanadin wa hawl mulaqab qumbula to sai ce wa abdala qumbulun fi la'arafi malam qumbul yayi ibdali ita wace ta farko din nan wal mulki alwawa ya maida ita waw da kuma ta mulk musila halin kasancewar sa in zai wuce mu dubo tace ta araf qala fir'aunu wa amantum qala fir'aunu wa amantum haka zai karanta a halin wucewa amma da zai ce qala fir'aun ya zai tashi a amantum kal jumhur to sai suratul mulk wa ilayhin nushur ya zai karanta wa ilayhin nushur wa amantum wa amantum wa amantum kai wa amantum wa don tasiri zai dan shine madhabin sa wa ilayhin nushur wa amantum wa amantum amma in zai wuce kenan amma in yace wa ilayhin nushur ya zai tashi amantum amantum aa amintum haka zai karanta wa ilayhin nushur wa amintum kenan yanzu mun fahimci a taha anan ne malam Umbul kadai ya dace da Hafsu a wajen waɗannan guda uku da A'raf da Shu'ara yayin kallon jumhur sai dai ya ƙara wani abu cewa in zai wuce a cikin abin nan a cikin mulk da kuma A'raf zai mai da alhamza ta farko wawu mun fahimci wannan to shikenan to yanzu in mun fahimta za mu ce da Nafi'u da Ibn Kathir da Abu Amr ka ba za mu ce abin nan Ibn Kathir ya kamar hi ba sai mu ce Bazzi da Nafi'u da Bazzi da Abu Amr da Ibn Amir wannan su ukun duk za su karanta amintum amintum duk haka za su karanta amintum akai amintum nake so amintum wannan muke magana ai amintum amintum na A'raf da na Taha da na Shu'ara wannan da na zana duk za su ce amintum lahu a cikin Taha da Shu'ara amintum bihi a A'raf mun gane ku to shikenan akwai iskali a wannan ko na'am na'am da yace wa haqqaqa thanin suhbatun alhamza ai dai mun ce guda uku ce malam adam muka ce duk sun yi ittifaqi akan shafe ta uku ta zama harafin ja maganar mu yanzu a ta farko ce da ta biyu to sai aka ce wa haqqaqa thanin suhbatun da Hamza da Kisa'i da Shu'uba sun yi tahqiqin ta biyu ya zasu ce a amantum sai muka ce wanda dubba su ba zai ce a amantum zai mutu sahili sai ina zuwa ka dai fahimci wannan sai ce wali qumbulin bi isqatihil ula bi tahatu qubla shi qumbul ya jefar da ta farko a cikin suratu Taha kawai zai ce amantum kamar yadda Hafsu yake karantawa ina zuwa a Taha kawai to ya yake a Shu'ara da kuma a A'raf kamar saura sai ce amantum amantum haka zai karanta a wuri biyu da Shu'ara da A'raf amma Taha amantum kenan Hafsu ya yi muwafaka da shi shi kuma Hafsu duk ukun yi haka kawai amantum kenan yanzu mu ce wannan kalmar kirawi nawa ne a wajenta Hafsu da Qumbul a Taha amantum da Hamza da Kisa'i da Shu'uba a amantum jumhur a amantum uku kenan akwai ta hudu ba ta hudu sai in za a wuce in za a wuce kenan in za abin abin nan qala fir'aunu wa amantum wa ilayhi an-nushur wa amantum wa ilayhi an-nushur wa amantum wa amantum a ai shi idkhali nan zai fada mana wala madda bainal hamzatain huna wala bihaythu thalathin yattafiqatu nazula gashi na gaban mu shine zamu yazo to nan wa anni qurare amantum kawai zai ce Hafsu dai wanda muke karatu da shi to ba Hafsun da muka sani bane amantum kawai zai ce qala fir'aun amantum tunda dama duk sun jefar da ta farko amantum haka zai karanta a wannan ajami mai na'am wannan sa'a ya mutu da yake mai da ta farko wawo zai ta sahilin ta biyu ai shine muka ce kaga in yace qala fir'aunu wa amantum qala fir'aunu wa kaga ta zama wawun ta farko kenan ta biyu kuma ya tashili qala fir'aunu wa amantum in yazo a cikin mulk wa ilayhi nushuru wa amantum wa amantum wa mun fahimta ko eh wai wa kake magana ai ba shi kumbul ta farkon fa a tsaha ne kadai ita ta uku kaga asalin sa amantum ba kasara bane amantum 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 to duk gabaki dai sai suka maida ta uku nan harafin ja hashi duk sun zama harafin ja shi yasa muka ce rigimar yanzu ta koma me ake mata biyu ko ta farko da sauransu eh to shikenan to shikenan ga sai baituka mu na gaba to sai yake cewa wa in hamzu waslin بين لام مسكن وهمزه الاستفهام فامدده مبدلا مال النصر اكو دان كابا تكي كو يوا كابا to yanzu mun tsallaka abu na biyu yanzu muna da to yanzu kun ga al-zakaraini dinnan al-hamza ta farko ta tambaya ce wannan ta tsakiya hamzatul wasli sannan wannan lami daurare ne wannan ma Allahu kaga al-hamza ta tambaya hamzatul wasli sai lami daurare al-ana ma haka to sai ce wa in hamzu waslin kaga ya kyale ta farko ya zo ta biyu kenan wa in waka a hamzu waslin idan alhamza ta sadarwa ta auku baina lamin musakkanin tsakanin wannan lam da aka daure wa hamzati listifhami da alhamza ta tambaya to sai ce famduduhu mubdila hudin yana komawa zuwa ga me zuwa ga alhamza dinnan tunda yace wa in hamzu waslin ita ya fara magana kenan famdud hamzal wasli halata kaunika mubdilan laha kenan sai ka ce a dhakaraini allahu alana mun bai wuce wannan fuskan nan da yace famduduhu bai maka kaidi bai yana nufin harka shida sai yace falil kulli za aula ko to wannan a ja harka shidan falil kulli ga dukkan qari'ai za wannan a ja harka shidan aula shine yafi eh sai yace wa yaqsuruhu alladhi yusahilu to shi ko wanda zai yi tashili zai yi masa kasar tunda babu tashili da za a ja kenan kace a zakaraini qul a zakaraini na farko kun ga wannan alhamzoji wannan ja kai ana kiransa madul farq domin in ba dan jan ba sai ya dauka labari kake bayarwa ba tambaya ba yanzu kaga Allah yake tambaye cewa a zakaraini harrama am al unthayin shin kenan mazajen jinsi biyu aka haramta ko ko matan to in kace kawai azzakaraini harrama amil unthayn ko dai mazan ya haramta ko kuma matan kaga anan labari kake bayarwa aka ce Allahu khairun amma tushrikun ko amma yushrikun shin yanzu Allah ne yafi ko abin da kuke yi masa tarayya in baka ja ba kawai yanzu zabi kake bayarwa Allahu khairun amma tushrikun ko dai Allah yafi ko kuma abin da kuke bauta muwa kaga bai abin nan eh al'ana wa qad asaita sai yanzu alhalika saba to kaga in kace al'ana kawai labari kake bayarwa to wannan suka ce kalmomi ne guda uku da suka auku kowace so biyu azzakaraini guda biyu a an'am sannan Allahu a cikin Yunus da Namli ko yawa to sai kuma al'ana a Yunus to suna ƙara ta bakwai amma ga Abu Amr qala Musa ma ji'tum bihi sihr a wajen mana Abu Amr qala Musa ma ji'tum bi sihr kenan abin da me kuka zo shi kenan abin da sihiri ne to kaga ga malan susi nan sihir to shine kita falil kulli dha aula to amma wanda suke karatu da qira'an nafi'u a wajen alana ana da fuska biyu ko dai a ce alana saboda da me yasa aka yi jannan ai saboda an sami wannan lamin daurarre bayan harfin ja ya zama kaman wala dallin to yanzu tunda an yi naqalu harakatil hamzati ila sakini qablaha wannan ana din al ana an cire wannan fataha al hamza an dora malamu to shikenan sai aka ce lana to in kai la akari da cewa yanzu lamin nan ba daure bane kawai sai ka ce alana ma'ana ita lana din ita a tana nan ga yadda kake jan badal dinka ko dai abin nan ko dai a kai lana kai lana nake so wata a muke magana kenan ko dai ka ce alana in kana kasaru ka ce lana ko kuma alana in kana tawassul ko kuma alana in kana jamad to in kuma kai la'akari da asalin lamun sai ka ce alana shi ma kuma ya danganta da abin nan wace me kake wa badal kasaru kake ko tawassul ko kuma ka ce alana kai tasilin ka to kuma sai ke ce mana falil kulli dha aula wato ga dukkan ƙara aika da harka shidan nan shine abin da yafi wai qasru allazi yusahilu an kullin ka alana mursila to duk wanda zai yi tasili zai qasru kenan wannan zai nuna mana ta Imam Hafs zaka yi cewa azzakaraini ko alana kenan ba a wajen a ajamiyyan arabi kada zai tasili ba wannan fuskar shi ma yana da ita tunda kaga ya fada mana ittifakin abin nan ne na ƙari gaba daya to sai yake ce mana wala madda bainal hamzataini huna to babu ja tsakanin alhamzoji guda biyu anan ma'ana idkhali da muka san wasu suna irin su Hisham irin su Qalun irin su Imam Duri to ba a yi anan kenan ba za a ce in ka zo za ka yi tashili abin nan azzakaraini ba za ka ce azzakaraini babu wannan babu ko Allahu khairun ko al'ana babu wannan shi yace wala madda bainal hamzataini huna anan babu ja tsakanin alhamza guda biyu sai yace wala bi haythu thalathun yattafiquna tanazzula hakanan ba a ja inda alhamza guda uku suka hadu shine abin da muka wuce dazu kaga yanzu malan Qalun zai ce ilahumma allah ilahumma allah ko a cikin suratul mulk da muka fada amintum amintum to amma ba zai ce amantum ba ba zai ce ba, Malam Abu Amr ba zai faɗa ba, Hisham ma ba zai faɗa ba, kawai sai dai a amantum. To banda wannan ukun akwai sautu zukuruf, qalu a alihatuna khairun amhu, kaga shi ma alhamdulillah ce guda uku, a alihatuna, to kaga shi ma babu idkhali, sai dai kawai a alihatuna, ga masu yin tasili a alihatuna khairun amhu, ba a alihatuna, babu mun fahimci wannan. To ai da ma Hafsa shi ba idkhali kwata kwata, a'a ai in ka duba fuska biyu ce man sa'idu, ko dai ibdali mad a dhakaraini Allahu al'ana, ko a dhakaraini Allahu al'ana, shikenan ba wata da ba wannan ba, sai dai in naqalu zaka yi wajen Imam Nafi ka ce alana, amma dai ba za a yi tasili kuma a ba babu. Azakumullah. Wa ai malam Hafsa akramakumullah in ka cire a ajamiyun da wa'annan aka ambata ba inda yake tasili, ba inda yake akramakumullah, nan ne kawai yake, nan ne kawai yake. Wancan ajamiyun sananne ne, mun yi shi. To sai wa'annan kalmomin guda shida, tunda kaga azzakaraini biyu, Allahu biyu, al'ana biyu, kwarai da gaske sosai, in ka ga dama ai abin nan ittifaƙin su ne ga baki ɗaya. Ai idkhali dama ai kwata-kwata malam Hafsa ma ai shi babu shi a cikin karatunsa, za mu zo ai inda zai ce maka kaza kaza, za mu zo baitukan da abin nan. Nan wai wancan farkon ba yawwa da ya ce wa haka tsanin suhubatun, ma'ana da Hamza da Kisa'i da Shu'ba, ai kaga za su ce a amantum ko ba mai idkhali a cikinsu, aiwa shi mai tasiri yake, tasiri kwarai da gaske. A shi sa da zana muku na ce muku da Nafi'u bi akmalihi, da Abu Amr bi akmalihi, Ibn Amir bi akmalihi, sai kuma Bazzi, su wannan kawai da za su ce a amantum. Shi Ibn Amir a'a ai kawai da ya ce maka waka tsanin su batun duk wanda ba shi ba shigo a nan. Na fahimci maganarka, wato shi iskalinsa can da muka ce wa tashilu lukura hamzataini bi kalimatin sama, to muka nuna ahlu sama su suke tashili ga alhamza ta biyu, to amma yanzu kuma gashi Ibn Amir ya shigo a cikin masu amantum, to me ya shigo da shi kawai da aka ware mana suhuba su kadai suke taƙiƙin ta biyu, shi ne abin da ya shigo da malam Ibn Amir, to kaji shi ne abin da ya shigo da shi.
Yana nuna shi a nan yana da fuska biyu a waɗannan
wa'annan kalmomin kawai abu ɗaya ne gare shi, ba shi kwarai da gaske sosai. Al'ana ai in ka ce za ka yi tahalilin al'ana ga baki ɗaya fuska 40 ce, fuska 40 ce saboda badal lura da badal da tashili da kuma abin nan wajuhohin kaza kaza an fuska 40 akwai lokacin taba zauna ma na fitar da su a takarda fuska 40 ce eh fuska 40 ce a wajen al'ana kware ne ai ya danganci abin da ka dauko kasar badal ka dauko ko tawassul ka dauko ko tsul duk abin da ka dauko to akwai abin da ya shafe ka akwai fuskokin da ya shafe ka eh na'am eh idkhali shine shigar da alif naja yanzu misali a ilahumma allah kaga haka hafsu yake karantawa malam warshu a ilahumma allah malam qalun da abu amr a ilahumma allah qalat ya waylata ahlidu ahlidu shine idkhali ma'ana qara wani alif na'am limam wannan kawai zaka ita ko ne takamila ce kawai takamila ce ta abin nan takamila ce kawai